Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakub makeri ne tare da Ibrahim Ka Almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Alhamis 14 ga watan Disamba shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa wata yarjejeniyar hakar ma'adinan lithium mai daraja da kasar Ghana ta shiga da kamfanin Darari GV na kasar Australia ta haifar da cece-kuce, inda kungiyar fararen hula suka nuna rashin jin daɗi su game da wannan sharuɗa da aka gindaya a cikin wannan yarjejeniyar. A yayin da jama'a da dama daga kasashen nahiyar Afirka ke ci gaba da ficewa daga nahiyar don neman rayuwa mai kyau a nahiyoyin ƙetare, ma'aikatar kwadago ta Najeriya ta horar da jami'anta a kudu maso gabashin kasar don kula da 'yan kasar da ke dawowa gida daga waɗannan tafiye-tafiye. Kamar kowane daren ranar Alhamis, yau ma Zainab Babaji za ta kawo mana rahoto na musamman akan wani taron kwanaki 16 na wayar da kan jama'a game da 'yancin mata da 'yan mata, kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar. Akwai kuma labaran wasanni da Abdul Wahab Muhammad zai gabatar mana. To amma kafin nan, ga Garba da cikakkun labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran. Ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya gaya ma mai bayar da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na fadar shugaban Amurka ta White House Jack Sullivan a yau dindin Alhamis cewa Isra'ila za ta kwashi watanni da dama kafin ta iya galaba kan Hamas. Ministan tsaron Isra'ila din ya ce Hamas ta yi ta gina madafun harkokinta a ƙarƙashin ƙasa da kuma doron ƙasa a Gaza na tsawon sama da shekaru 10, don haka wargaza kungiyar mai da'awar addini a tabakinsa zai buƙaci dogon lokaci zai kai watanni da dama. To amma za mu yi galaba kuma za mu rusa su, a cewar Galan. Babu wani bayani daga Amurka nan take game da tattaunawar ta Sullivan da Galan. Burtaniya ta bi sahun Amurka wajen ɗaukar mataki kan Iran a yau dinnan Alhamis, inda ta kakaba takunkuma ma wasu 'yan ƙasar bakwai ciki har da shugaban dakarun Qat. Baya ga Ismail Kani, shugaban dakarun Qat, sashen mayaka na dogarawan juyin juya halin Iran mai matukar tasiri wanda ke kula da mayaka masu alaka da Iran a fadin Lebanon, Iraki, Yemen da kuma Siriya, Burtaniya ta kuma kakaba takunkuma kan wani wato karin wasu mutane 6 masu nasaba da rundunar juyin juya halin Shiyar Falastino da Hamas da kuma kungiya mai da'awar jihadi ta Falastino. Tuni dai Amurka ta kakaba takunkuma kan mutanen 7 waɗanda ke fuskantar matakan da Burtaniya ke ɗaukawa ɗin yanzu. Ta kuma kakaba takunkumi kan wani mutum har ila yau mai suna Majid Zari saboda wasu taki-takensa na goyon bayan Hezbollah da Hamas. Shugaban Rasha Vladimir Putin yau dinnan Alhamis ya ce za a samu zaman lafiya a Ukraine ne lokacin da ƙasarsa ta cimma manufofinta, kuma har yanzu babu wani sauyi game da waɗannan manufofin. Kimanin watanni 2 gabanin zagayowar ranar da Rasha ta ƙaddamar da mamayar Ukraine, Putin ya nana ta cewa Rasha na son ta wato kakkaɓe gyauran aƙidar Nazi da muggan makamai a Ukraine da kuma mayar da Ukraine 'yar ba ruwa na, yayin da yake gabatar da jawabinsa na ƙarshen shekara. Rasha na zargin cewa masu tsatsauran ra'ayin fifita ƙasa da gyauran 'yan Nazi da na matuƙar tasiri kan gwamnatin Ukraine, zargin da Ukraine ɗin da ƙawayenta na yammacin duniya suka yi watsi da shi a matsayin hujja marar tushe ta yin mamaya. Putin ya kuma buƙaci cewa kar Ukraine ta shiga ƙungiyar ƙawance ta NATO. NATO dai ta sha nana ta cewa ɗaiɗaikun ƙasashe ne ke da ikon yanke makansu shawara kan shiga ƙungiyar ko a'a, ba Rasha ba. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Rundunar 'yan sandan Hong Kong yau Alhamis sun yi ko tayi tayin tukuncin dala 128 ga duk wanda ya taimaka aka kama wani daga cikin fitattun ƴan gwagwarmaya biyar waɗanda yanzu haka ke zama a ƙasashen ƙetare suna masu zargin su da aikata manyan laifuka masu illa ga tsaron ƙasa. Dukkanin mutanen biyar na zama ne a ƙasashen ƙetare tun bayan da China ta kafa wata gawurtacciyar dokar tsaron ƙasa a wannan birni da ke zama cibiyar hada-hada a shekara ta 2020 saboda ta magance tawaye bayan wata gagarumar zanga-zanga ta rajin kafa demokaradiyya wadda a wasu lokutan ta kasance tashin hankali. Mutane biyar din sun gudu ƙasashen waje kuma ana zargin su da tafka laifuka a ƙarƙashin dokar tsaron ƙasa. A cewar babban sufurtandan sashin kula da harkokin tsaro Lee Kwakwan. A ƙarshe, ƙasar Pakistan ta yi kira ga gwamnatin Taliban ta Afghanistan a yau ɗinnan Alhamis da ta ɗau mataki na babu sani ba sabo kan abin da ta kira ƙungiyoyin 'yan ta'adda a cikin ƙasarta da kuma ta saƙiyar shugabannin ƙungiyoyin mayaƙa da ke ɓoye a can. Waɗanda ake zargi da shirya mummunan harin nan da aka kai kan wani sansanin soja a Pakistan a wannan makon.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tuma dalla. Yarjejeniyar haƙar ma'adinan lithium mai daraja da ƙasar Ghana ta shiga da kamfanin Dalarin DV na ƙasar Australia ta haifar da cece-kuce. Ƙungiyoyin fararen farar hula wato da kuma masana sun nuna rashin amincewarsu ga sharuɗar da aka gindaya a cikin wannan yarjejeniyar, inda suka ce gwamnati ta yi gaggawar sake duban yarjejeniyar don tabbatar da cewa ƙasar ta sami kaso mafi girma daga cikin gajiyar albarkatun ma'adinan na lithium. Idris Abdullahi Bako na ɗauki da ƙarin bayani.
A yayin da duniya ke kokarin mayar da hankali wurin amfani da makamashi mara gurɓata muhalli, wannan ma'adani na lithium da ake amfani da shi wurin yin batira masu caji, musamman ga motocin lantarki da wasu wayoyin hannu da sauransu, na daga cikin ma'adanai da aka fi yawan bukata a yau, kamar yadda tsohon ministan makamashi na Ghana John Jinapo jaddada.
The new order is lithium. Lithium is more profitable than gold, lithium is more profitable than diamond, and the world order is moving to this green mineral.
Ban tsari yanzu shine lithium. Lithium ya fi zinari riba. Lithium ya fi lu'ulu riba. Kuma tsarin duniya yana tafiya zuwa ga wannan korin ma'adini. Ma'aikatar filaye da albarkatun ƙasa a ranar 19 ga Oktoba 2023 ta rattaba hannu kan wata yarjejeniya da Barari DV Limited don haƙar lithium a garin Ewea da ke ƙaramar hukumar Enfansuma na yankin tsakiya. A wani taron ƙara juna sani da cibiyar nazarin harkokin tattalin arziki IEA ta shirya domin gabatar da sakamakon binciken da masana suka gudanar akan yarjejeniyar ga shugabannin addinai. Cibiyar ta bayyana niyyarta na shigar da ƙara gaban majalisar dokokin ƙasar kan yarjejeniyar ma'adinin lithium. Tsohuwar alƙalin alƙalin Ghana Justice Safiya Akufu ta gargaɗi majalisar da kada ta amince da yarjejeniyar lithium ɗin.
All that IEA is saying, Parliament must not, should not, ought not ratify this agreement that we have in our hands.
Tace dukkan abin da IEA ke cewa shine tilas kada majalisa bai kamata ba, bai dace ba ta amince da wannan yarjejeniya da ke hannunmu da aka sanya wa hannu. Sheikh Armiyau Shaibu mai magana da yawun limamin limamai na Ghana kuma wanda ya wakilce shi a wurin taron ya bayyana wa muryar Amurka dalilin da yasa suka dauki matsayin rashin amincewa da yarjejeniyar.
Lokaci ne waɗanda shugabannin addinai daban-daban sun kai a cikin wannan yarjejeniyar da za a kulla kan haƙo sabuwar ma'adini ko arzikin cikin ƙasa da ake cewa lithium. To lura ga yanda muka cutu ko kuma aka cutar da mu wurin haƙo wasu ma'adinai a cikin ƙasar mu zan an kuma ga tarihi. Kashi cikin ɗari mu abinda muke samu bai taka kara ya ƙarya ba. Tunda wannan sabuwar ma'adinai ta taso, muna son a yi zurfin tsokaci da tunani da shawarwari ne muga cewa lalle-lalle shiga cikin wannan yarjejeniyar ba zai kawo mana cuta ba. Wurin samun namu rabo daga cikin arzikin ƙasa yanda ya kamata, su tabbatar cewa duk wani irin yarjejeniyar da za a duka zai amfane mu ƴan ƙasa na yau da ƴan gobe.
Masana da manazarta kan harkokin yau da kullum da ƙungiyoyin farar hula kamar masanin shari'a Sam Okujetu, masanin tattalin arziki Ransom Jampo sun fito sun nuna rashin amincewar su ga yarjejeniyar. Hamza Tijani, masanin tattalin arziki ne, ya bayyana ra'ayinsa game da yarjejeniyar.
Bamu samu alkalumma daga ke tabbatar da adadin wannan dutsen lithium da yake idan an bada dama za a zo a haka ba. To wannan kuma idan ba yi an samu ba, akwai yuyuwan gane kila ta shiga matsala na a zo a bannata mata wato dutsen lithium karshe amfani da take ganin za ta zo ta samu ya zamto bata samu yadda take bukata. Gwamnati kada ta yi sauri wurin kammala wannan yarjejeniya, a samu hakuri ar bincike ta yi zurfafa yadda za a yi idan an zo an haka amfani da kasar Ghana za ta samu ya zamto yana da yawa.
Sai dai ministan filaye da albarkatun kasa Samuel Abujinapo ya kare yarjejeniyar a wata hira da yake da kafar Bloomberg, yace yarjejeniyar za ta amfani Ghana kuma kasar za ta ci gaba da rike mafi girman amfani gurgudun iko. Idris Abdullah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris Abdullah Bako da wannan rahoton. A yayin da jama'a daga kasashen Afirka suke ci gaba da barin kasashen su don neman rayuwa mai kyau a nahiyoyin ƙetare, ma'aikatar kwadago ta Najeriya ta horar da jami'anta a kudu maso gabashin kasar don kula da 'yan kasa da suke dawowa daga irin waɗannan tafiye-tafiye. Alfonso Zokore Igwe na da ƙarin bayani.
Ma'aikatar kwadago ta Najeriya tare da haɗin gwiwar hukumar raya ƙasashe ta Jamus GIZ ta gudanar da wani taron horas da jami'anta masu aiki a yankin kudu maso gabas. A taron da ma'aikatar ta kammala a Enugu, babban birnin jihar Enugu jiya Laraba, babban jami'in sashen kula da marasa aiki masu dawowa daga ƙasashen ƙetare Dr. Sunday Onazi ya ce an shirya taron ne don inganta iyawar jami'an kwadago a ofisoshi na yankin kudu maso gabas kan yadda za a tafiyar da harkokin cibiyoyin sana'a da ke fadin yankin.
It is the responsibility of the Federal Minister of Labor and Employment to create the enabling environment for job creation.
Dr. Onazi ya ƙara da cewa alhaki ya rataya ne akan gwamnatin tarayya ta kirkiro kyakkyawan yanayi na samar da aikin yi. Kuma saboda haka ne ma'aikatar ta kafa cibiyoyin sana'a 24 a fadin yankuna 6 na Najeriya. Kuma akwai buƙatar horas da jami'an da za su rika aiki a waɗannan cibiyoyin sana'a.
We'll go back and do training the trainer so that the job center only portray what it is established to be in the state.
A cewar controller ofishin kwadago na jihar Imo Malama Winifred Nkota wacce ta halarci horaswa, za mu koma mu horas da masu horaswa don cibiyar sana'ar a jihar ta cimma ainihin muradin da suka sa aka kafa ta. Kuma mun karu sosai da wannan horaswar saboda yanzu mun san yadda ake shawartar waɗanda suka dawo daga ƙasashen waje da ke neman aikin yi.
They have taught us a lot of things both on data collection, how we advise.
Shi kuwa controller ofishin kwadago na jihar Abia Mr. Samuel Ogiriga ya ce an koya mana abubuwa da dama da batun tattara bayanai da kuma yadda ake shawartar masu sha'awar ayyukan hannu kan ayyukan da suka dace da su. Sashen tattalin arziki da harkokin zamantakewa na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce adadin 'yan Najeriya da suka fice daga ƙasar su don neman ingantuwar rayuwa a shekarar 2020 ya kai miliyan 1.7, kuma don irin masu dawowa daga cikin waɗannan mutanen ne ma'aikatar kwadago ta Najeriya ta ce aka kafa cibiyoyin sana'a a fadin ƙasar. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Enugu, Najeriya.
A gaida Alfonso Tsokori Igwe da wannan rahoton. Kada a shafa, wannan shirin na zuwa ne daga nan birnin Washington DC. Kafin yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Kwanaki 16 ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe don yin gangamin yaƙi da cin zarafi da ya jibanci jinsi walau mata ko maza a faɗin duniya. A saƙonta ga duniya, Majalisar Ɗinkin Duniyar ta ce cin zarafi musamman na mata da 'yan mata ya kasance abin damuwa wanda yakan shafi mace guda a cikin mata uku a faɗin duniya. Nau'ukan cin zarafi da ake wa mata sun haɗa da fyaɗe, duka, hana su samun ilimi da gamsasshen kiwon lafiya, da walwala yayin da wasu wurare akan hana su cin gado, da tilasta auren gado wanda ke tauye haƙoƙinsu na kasancewansu 'yan Adam. Malam Abdullahi Sabo, jami'in hukumar da ke kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights a jihar Plateau, yace tun 1948 ne aka kebe waɗannan kwanaki don kare haƙƙin bil'adam.
Lada ce wanda aka zanta kare ɗancin bil'adama, musamman ma akan mata wannan shekara aka ware ta, aka ɗauki mace ita ma tana da ƴanci, tana da kuma haƙƙi akan duk wani abu na ƙasa. Yadda namiji yake da haƙƙi akan abu, mace ma tana da haƙƙi akan shi. Kaman yin lalu akwai wasu kaman abubuwa da yake faruwa sai a ware mace a wani gefe a ce mace ce wannan namiji ne zai dauka. To abin da ake nunawa akan nan, yadda namiji yake da haƙƙi a wajen neman ilimi, haka mace ma tana da haƙƙi a wajen neman ilimi, ba bambanci a nan wurin. Haka wajen haƙƙoƙinta yanda kowace al'umma take, kaman musamman na gado, za a bi shi yadda kowane al'umma suke, ita ma a cire mata haƙƙinta. Ko da bai zama daidai ba, amma tana da haƙƙi a bata haƙƙinta. Sannan kuma a dauke su a matsayin mata, ba wai bayi bane, a mata su ma mutane ne kamar yadda maza suke mutane, suna da ƴanci akan komai. Abin da ake bukata kenan a sani akai.
Amma me yasa yakin ku ya ta'allaka kan mata, kila kuma za a ce da yara, musamman a cikin wannan kwanaki 16?
To a cikin kwanaki 16 abubuwan da yake faruwa, an fi cin zalin yara kanana ne, musamman irin fyaɗe din nan. Ba kuma matsalar yanzu ta ma wuce ma kan mata, ta dawo kan maza yara kanana. Domin mukan samu shar'o'i akan kowane lokaci complain, za ki samu mutane sun je sun aikata alfasha da yara kanana, yayin da ma'aikatar take nema ta ɗauki wani hukunci, za a samu manya-manya mutane a cikin unguwa, wasu malamai ne, wani komai sai ana ganin girman shi a wurin, ya zo ana ba da hakuri a ce a gara a sasanta wannan abun a cikin gida, wannan abu ne wannan an bar yarinya an sani wajen aure zai zama mata damuwa nan gaba. To mun wuce wannan matsayin a lokacin, a wannan lokacin kowa aka takaki shi, dan Allah manya da malamai da iyaye su bari a dauki hukunci yake.
Barista Olivia Daziam, mai ba gwamnan jihar Plateau shawara kan jinsi, tace gangamin na kwanaki 16 ya kunshi fadakar da al'umma su san cewa akwai dokoki da suka tanadi hukunci kan masu cin zarafi.
Irin fitan da ana fita kamar haka, ayi yawo a gari, ayi jansu gurin su yan jaridu, ayi magana da television da radio, ayi magangani domin mutane su ji, su sani cewa akwai abubuwan da suna yi wanda sun musguna ma mata da yan mata. To idan kunan mutane suka ji, amfani shi ne dole a rage abubuwan da ana yi ma mata musgunawa.
Amma cikin shekarun da ake wannan yaki, an samu karuwa ne ko raguwan cin zarafin mata?
Da ana ganin kamar an yi nisa, sai da aka zo COVID-19, sai abin ta fadi, sai ta fashe, sai kamar dama ma ba yi komai ba, sai abubuwan ya balle akan mutane duk Najeriya, ba duk kasa Najeriya, duk da duniya ma. Shi ne aka sake ce bari a duba a Najeriya ma, sai aka shiga duba, sai aka ce a gwanda ma a yi hanzari, a yi dokoki na wanda zai tsare mutuncin mata da 'yan mata da mutane duka. Ma shi yasa kika ga aka fito da wani dokan da ana ce mishi suna Violence Against Persons Prohibition Law. Ban san yadda zaki faɗe shi a Hausa ba dai, amma wannan VAB law ake ce mishi, duk states sun bi sun yadda cewa gwanda a fita da wannan law, wannan doka din. A Najeriya ana ganin yanzu nan ba mu kunyan fada, Kano ne kawai bata riga ta sarrafa wannan dokan ba, amma mu a Plateau mu muna da dokan, sauran other jihohi suna da wannan dokan, domin mutane su sani cewa idan ka musguna wa mutane, amma of course mun sani cewa musguna wannan ya fi shafi mata da 'yan mata. Shi yasa kwanaki 16 nan, domin mu sake nanata wa mutane cewa akwai dokoki a Plateau. Idan kai ma wata mata ko ma wata yarinya ko ma wani yaro, to doka ba za ta barka ba.
Kungiyar mata musulmi ta Form 1 ta shiga gangamin, inda malama Maryam Muhammad Kaze ta ce a gaskiya mata na fuskantar cin zarafi a fannoni daban-daban.
Miji ne za ki ga wani lokaci yana iya neman mace ta ƙarfi ko bata yadda ba, tana da ƴancin ta yadda, a lallaba ta ta bayar da abun nan, tunda aure ne ya bayar da daman ta bayar, amma sai a abusing ɗinta, a mata full ƙarfi. wata kuma ko ƴaƴanta ma sai a musu hakan kuma a ce mata idan ta bari wani yaji za a iya daukar rayuwanta ko kuma mijin yana da wani karfin da zai ci zarafin ta ya ci zarafin ƴaƴanta kuma idan ta fito ta yi magana yana da kuɗin ko hanyar da zai sa a je duk a ki sauraron ta ma
a bangare guda kuma zaki ga wani lokaci matan su suke cin zarafin mazajen su wannan ma kuna yaki da shi
a sosai ma kuwa ana iya samun haka dan yanzu mace ce za a mata irin auren dole ba ta san mijin to tana iya daukan hukunci a hannunta kan da ta fito ta ce ba ta san shi ko kuma in ta fito ta ce ba ta san shi sai a ce ta je ta zauna ta yi hakuri tunda abinda kullun iyaye tunda ake fada ki yi hakuri ki zauna ki zaman auren ki da sauran su sai kaga idan ta rasa yanda za ta yi in bata gudu ta shiga wani rayuwa ba za ta iya neman kuma daukan mataki da kanta ta kashe mijin da sauran su dan abubuwa sun faru haka annan ma kusa da mu ba wani nesa ba mata ta iya yanka gaban mijinta ko kuma ta yanka shi yankan rago duk ana iya samu wannan cin zarafin
Mr. Stanley Smiles jakada ne dake kare haƙƙin mata yace burin su shine mata su samu ƴancin su na rayuwa
ya kamata kowane mazaje ya san amfani matansa a gida ba wai su maza ba su san amfani mata ba su sun dauka duka ne kawai da kuma duk abin da za su yi kawai su ga cewa mata kawai sun kasa domin su mata ne a gefen su
amma kun yarda cewa maza na wulakanta mata
eh mun yarda cewa mazaje na wulakanta mata amma wani lokaci mata ma akwai wanda suke wulakanta maza so shi yasa mu mun shiga ciki mu taimake mata domin mu yada bisharar so da umma muna ciki muna yada bisharar mazajen da suke yi wannan hali in sun gama muna yi za su iya su hankali su zai iya dawo jikin su
a kwanakin nan akan samu rahoton cewa mata sun yanka mazakutan mazan su wa'ansu sun fede su sun yanke su saboda kila ko suna da kishi ko wani abu wannan ma kuna fadakarwa ma mata domin su kauce ma irin wannan abin da kila shike har zuka maza suke yin abin da suke yi
mun iya mun yi wannan muka iya mun iya zama da mata mun ce musu to kun ga mun san mata suna da baki amma wani lokaci ba kowane abu ne mai gida ya yake ansa masa wani lokaci ya fita ya je ya samu matsalar sa wani wuri a wurin aiki ga yanzu kowa yake shan damuwa ta fannin ci abinci ta wurin aiki da wurare daban-daban in mai gida ya da ya miki shashin da baki sani ba ko abin da yayi da baki gane ba ko baki so ba ki yi shiru ki bar shi da safe in kun tashi a gado sai ki tashe shi ki gaya masa cewa ga abin da fa kai wani jiya ban ji dadi ba
Shugaban kungiyar lauyoyi ta kasa Reshen Jos, Barista Izan Aware, yace akwai hukunce-hukunce da dama kan waɗanda suka ci zarafi ba ma na mata kaɗai ba har da maza.
Hukuncin yana nan da yawa. Bari yi misali da jihar Plateau. Yanzu idan aka kama mutum da laifin fyaɗe a jihar Plateau, dauri rai da rai. Ya shiga kurkuku ba ya fita daga kurkukun nan sai ya gama rayuwarsa a wurin. Idan mutum ya daki matarsa akwai wannan tsarin doka wanda ake ce da shi verb law na Plateau State shi ma ya saka akwai wanda za a daure shi a shekara 14 akwai kuma bayan haka zai sake biyan kudade dai wani kudaden
da zai
yawa kaman tara haka bayan wannan sannan akwai kuma wanda za a daure mutum shekara 7 da sauransu so domin haka mutane al'umma fa su ja da baya wajen aikata irin wayannan lafafuka domin ba sa gina al'umma sai dai suna maida al'umma baya
kungiyoyin da suka yi gangamin ciki har da ƴan jarida mata sun shawarci dukkan waɗanda ke fuskantar cin zarafi ta kowace fuska su sanar da su don bin diddigi da kwatar musu haƙƙinsu Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To madalla gaida Zainab Babaji da wannan rahoto na musamman. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku labaran wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Yanzu dai an kawo gabar kiguwa ɗaya kwale a ci gaba da fafata da club na kasashen tura ke an gudanar da wasanni guda 96. Ya rage sauran tumatumai guda 16 da za su yi gogoya tsakaninsu don daukan kofin kasashen turawa wanda a yanzu kofin ke hannun Manchester City. Tumatuman da suka rage ko su ne Bayern Munich, Copenhagen, Arsenal, PSV, Real Madrid, Real Sociedad, Inter Milan, Atletico Madrid, Lazio,
Borussia Dortmund, PSG, Manchester City, Leipzig, Barcelona da kuma Porto. Yanzu kuma sai tattaunawa da manajan shirye-shirye na club din masu motsa jiki na Jihar Bauchi zai bayyana mana shirin su na ƙarshen shekarar nan ta 2023. Gare ka.
Sunana Umar Sambo Lela, ni ne sakataren tsare-tsare na kungiyoyin masu motsa jiki na Jihar Bauchi. To wannan tsarin da yake kaman kullum abin da muka saba yi sai dai kuma irin ƴan kurakuren da muka yi a daga baki shi muke kokarin gaggyada su. Ba ku tabo abubuwan da ba mu saba yi ba wanda zamu yi su bane cikin yardan Allah.
Kamar me da menene za mu gani a wannan karo?
Bana bayan mutanen da zamu sa a gaba kusan mutum 2000 cikin yardan Allah maza da mata. Akwai wasu kungiyoyin masu babura irin manyan babura na murakan fawa baikal. Da muka rayyace su akwai kuma masu irin takalmin sai na murakan kekas wanda aka kawo daga Abuja musamman saboda wannan tattaki da zamu yi.
Kaman club guda nawa ne za su shiga wannan karo?
To club masu rijistar ne da club guda 9 da na maza mata zalla guda 2. Kuma manyan baki da gaitattun baki da zasu daga wasu garuruwa.
Kaman idan mutum sabon shiga ya zai shiga wannan club ganin dai cewar hanya ce ta inganta rayuwar mutum.
Eh ba wani abu ne mai wahala ba. A barin da muke da shi shine idan ka zo kana da niyyar shiga wannan kungiya muna da form wanda zamu baka ka cika wanda yake da muhimman bayananka. Kaman sunanka, adireshi da irin aikinka da lambanka na waya. Sannan daga bayan form din muka dauki kaman health history wato tarihin lafiyar jikinka. Abinda shafi kaman hawan kana da hawan jini, a'a kana da ciwon kuga, a'a kana da ciwon zuciya, da kuma inda yanayin nauyin ka yake, duk muna amfani da la'akari da wannan abubuwa din kafin ya fito rijista.
Wannan karo wato irin wannan lokaci tattaki ne kuke yi. Kaman za ku yi kaman na tsawon kilomita nawa haka?
To muna tsammanin za mu yi tsawon kilomita 12 cikin yardan Allah.
Manajan shirye-shirye kenan Umar Sambo Ilela, Abdulrahman Muhammad Bura, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To madalla gaida Abdulwahab Muhammad da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
To a takaicen ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya gaya ma mai bayar da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na fadarin shugaban Amurka ta White House Jack Sullivan a yau dinnan cewa Isra'ila za ta kwashe watanni da dama kafin ta iya galaba kan Hamas. Ministan tsaron Isra'ila din ya ce Hamas ta yi ta gina madafun harkokinta a ƙarƙashin ƙasa da kuma doron ƙasa a Gaza na tsawon sama da shekaru 10 don haka wargaza ƙungiyar mai da'awar addini a tabakinsa zai buƙaci dogon lokaci zai ma ɗan watanni da dama. Burtaniya ta bi sahun Amurka wajen ɗaukar mataki kan Iran a yau dinnan Alhamis inda ta kakawa ta kunkuma ma wasu 'yan ƙasar 7 ciki har da shugaban dakarun Qat. Baya ga Ismail Kani shugaban dakarun Qat ɗin sashen mayaka na dogarawan juyin juya halin Iran mai matuƙar tasiri wanda ke kula da mayaka masu alaƙa da Iran a faɗin Lebanon, Iraki, Yemen da Siriya. Burtaniya ta kuma kakaba ta kunkuma kan ƙarin wasu mutane 6 masu nasaba da rundunar juyin juya halin shiyar Falastinu da Hamas da kuma ƙungiya mai da'awar jihadi ta Falastinu. Shugaban Rasha Vladimir Putin yau dinnan Alhamis ya ce za a samu zaman lafiya a Ukraine ne lokacin da ƙasarsa ta cimma manufofinta. Kuma har yanzu babu wani sauyi game da waɗannan manufofin. Kimanin watanni 2 gabanin zagayowar ranar da Rasha ta kaddamar da mamayar Ukraine, Putin ya nana ta cewa Rasha na son ta kakkaɓe gyauran aƙidar Nazi da muggan makamai a Ukraine da kuma mayar da Ukraine 'yar ba ruwa na, yayin da yake gabatar da jawabinsa na ƙarshen shekara. Rundunar 'yan sandan Hong Kong yau Alhamis ta yi tayin tukwicin dala 128,000 ga duk wanda ya taimaka. Aka kama wani daga cikin fitattun 'yan gwagwarmayar wato gwagwarmaya 5 waɗanda yanzu haka suke zama a ƙasashen waje waɗanda aka ce sun haddasa matsalar tsaro a ƙasar.
To masu sauraro duka abinda muka kawo muku kenan sai kuma gobe da safe za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya da kuma injini da kuma wato producer mu na wannan daren Julie Gresham da ta hada mana sauti ta bada umarni da kuma engineer na wannan daren wato Malam Sidrak Baba Yafu Makeri ne daga dan birnin Washington DC nake muku sallama mu kwana lafiya assalamu alaikum.